Fatan kuma sanin da ake bugawa na cin kofin Audi na shekarar 2017 inda kungiyoyi hudu suke fafatawa tsakanin su a jiya kungiyar kwallon kafa ta Atlantica Madrid ta doke Napoli da kwallo 2-1. Ita kuma Bayern Munich ta sha kashi a hannun Liverpool ne na kasar England da kwallo 3-0. A yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa na Napoli da Bayern Munich da misalin karfe 5 saura kwata na yammaci a gogon Nigeria. Atlantico Madrid ko za su fafata ne da Liverpool da misalin karfe 7:30 a gogon Nigeria Niger kamar da kasar Chari. A bangaren wasan sada zumunci a jiya Talata 1 ga watan Agusta na shekarar 2017, Wigan Athletic ta samu nasara akan Chelsea da kwallaye 14-0 yayin da Pascara ta doke Andrea da kwallo 3-1. Ita kuwa Zajazi ta sa kashi ne a hannun Stuttgart da kwallo 2-0. Zagora kuwa ta samu ta sha kashi a hannun Sabinek da kwallo 4-1 yayin da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ba ta dadi ba a hannun Atalanta da kwallo 1 mai ban haushi. Port Vale kuwa ta tashi Changers 1-1 tsakaninta da West Bromwich yayin da Wigan Albion ta sha kashi a hannun Barrow da kwallo 3-0. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bolton Albion ta doke Leicester City ne na kasar Ingila kwallo 2-1. Wigan ta samu nasara akan Forest Green da kwallo 4-1 yayin da United of Manchester ta sha kashi a hannun Fleetwood Town da kwallo 2-1. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Burnley ta tashi Changers 2-2 tsakaninta da Celtic Vigo. Ga wasu kaɗan daga cikin wasannin da za a buga na sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya a yau. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za su fafata da Sampdoria. Ita kuwa Yeovil Town za su fafata da AFC Bournemouth. Kungiyar kwallon kafa ta Southampton za su barje gumi da FC Augsburg. Real Valladolid kuwa za su fafata da Leganés yayin da Toledo za su fafata da Real Vallecano. 2019-65 za su fafata da Espanyol ne. Zaragoza kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal matasa yayin da Wolfsburg za su farje gumi da Newcastle United na kasar Ingila inda za a fara wasan tun daga misalin karfe 3 na yammaci a gogon Nigeria Niger Kamaru da kasar Chari har zuwa karfe 7 karfe 8 saura kwata na dare. Har ila yau a yau din za a fafata a wasan neman shiga gasar zakarun Turai Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyar kwallon kafa ta CSKA Moscow za su fafata da Ajax yayin da Victoria Feyenoord za su fafata da Steaua Bucharest. Young Boys kuwa za su fafata ne da Dynamo Kiev yayin da Ludogorets za su fafata da Hapoel Bia. Ajax za su fafata ne da Nancy yayin da kungiyar kwallon kafa ta Rosenborg za su fafata da Celta Vigo. Liga Wales kuwa za su fafata ne da Astana za a yi wasan da misalin karfe 6 har zuwa karfe 7 da minti 45 a gogon Nigeria Niger Kamaru da kasar Ghana. A cigaba da sai da sayawa da ake yi na 'yan wasan kwallon kafa na nahiyar Turai kuwa bai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Arsene Wenger ya saida wa ɗan wasan gabansa Alexander cewa ba zai saida shi wa wata kungiyar da take taka leda a kasar Ingila ba. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana zaurucin ɗan wasan baya na gefen dama daga kungiyar kwallon kafa ta PSG mai suna Sadio Aure ɗan shekara 24 da haihuwa. Leicester City ta kammala cinikin ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Kelechi Iheanacho ɗan shekara 20 akan kuɗi fam miliyan 25. Yanzu haka dai ɗan wasan ya tafi duba lafiyarsa kafin fara leda kakan wasan bana a kungiyar ta Leicester City. Ita kuwa Chelsea tana neman ɗan wasan gefe ne na kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan mai suna Antonio Candreva ɗan shekara 30 da haihuwa. Barcelona ta tana buƙatar sayan ɗan wasan da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund Dembele ko kuma ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai suna Paul Dybala domin maye gurbin Neymar ɗan shekara 25 in har ya koma kungiyar kwallon kafa ta PSG inda PSG din ta ba da wa'adin sati 2 don kammala sayan ɗan wasan. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan tana sha'awar sayan ɗan wasan gaba ne na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mai suna Sadio Mane. Daga ƙarshe ita kungiyar kwallon kafa ta Liverpool tana zawarcin ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Monaco mai suna Thomas Lemar ɗan shekara 21 da haihuwa wanda a yanzu haka kungiyar kwallon Arsenal take zawarcin hidima ɗan wasan huta lafiya.